daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zankon FM na BOA Africa dake a mita 22.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumar tare da Daula Salim, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Ekiti ta kama tare da gabatar wa manema labarai wasu gungun masu aikata miyagun laifuka. Haka kuma za ku ji cewa an kama ɗaruruwan magoya bayan shugaban ƴan adawa a ƙasar Kamaru, Maurice Kamto. Sai kuma shirin adawo lafiya da babaya ko makiyar zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridin jamhuriyar Niger da kuma ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Daula Salim ce ke karanto labarin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha jerin tambayoyi a jiya Litinin da rana daga 'yan jarida kan yarjejeniyar da ya kulla da Mexico game da batun dakile kwararan bakin haure, amma ya ki bada cikakken bayani, yana mai cewa ba a bayyana wani bangaren yarjejeniyar ba. Yayin da yake amsa tambayoyi a taron manema labarai a fadarsa ta White House akan karrama wasu 'yan tseren mota da suka lashe gasar tsere a wannan shekara a Indianapolis, Trump ya ce wannan wani bangare ne da muka kammala da shi. A lokacin da muryar Amurka ta tambaye shi shin ko akwai irin wannan yarjejeniyar sabunta a tsakanin shi da Mexico, Trump ya ce ba na tsammanin za su ci gaba da musantawa domin kuwa an gama. Har yanzu akwai rashin tabbas daga bangarorin guda biyu na iyaka bayan da shugaba Donald Trump a jiya Litinin ya yi ikirarin cewa Amurka ta rattaba hannu akan abin da ta kira wata muhimmiyar yarjejeniya akan shigar bakin haure kasar da kuma tsaro tare da Mexico. A jiya Litinin din ne kuma jami'an Mexico suka musanta cewa babu wata yarjejeniya makamancin hakan da ta hana kwararar bakin haure. Akalla mutane 95 suka mutu a tsakiyar Mali a jiya Litinin a lokacin da 'yan bindiga suka kai wani hari a ƙauye a cikin dare, inda suka bude wuta akan jama'a kana suka cinnawa gidajen mutane wuta. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Mali Amadu Sango ya ce yanzu haka akalla mutane 19 sun bace. Wani dan jarida a yankin ya fada wa sashen Faransanci na muryar Amurka cewa harin ya auna ƙauyen Sabaneto kusa da tsakiyar garin Mopti. Ya kuma ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa ya haura 100. Rahotanni da suka fara fitowa na cewa akwai yiwuwar mayakan Fulani ne suka kai wa mazauna ƙauyen 'yan ƙabilan Dogon hari. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi alwali da harin, ya yi kuma kira ga ƙungiyoyin ƙasar Mali da su gujewa mai da martani, a cewar sanarwar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya wata zaman tattaunawa a cikin wannan wata akan yiwuwar sabunta ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya na zaman lafiya a Mali. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka suka cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'a Amurka za ta gabatar wa majalisar muhimman takardu da mai bincike na musamman Robert Mueller ya tattara yayin da yake gudanar da bincike kan ko shugaba Donald Trump ya yi katsalandan a bincike da aka yi a kansa na shishigin ƙasar Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016. Dan majalisa Gerald Nadler, shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai, ya ce ma'aikatar shari'a za ta bude musu muhimman takardun binciken Mueller kana ta gabatar musu da muhimman shaida domin su tantance ko Trump ko kuma wani yayi wa binciken shishigi ko aikata ba daidai ba. Nadler ya kara da cewa dukkanin mambobin kwamitin da suke zaman sauraron bahasin na Democrat da Republican za su samu damar ganin takardun kuma zai ba su damar aiwatar da alhakin da kundin tsarin mulkin ya dora musu kana su yanke shawara akan zargin da Mula yayi wa shugaban kasar. Nadla ya ce bisa wannan yarjejeniya zai janye kada kuri'a da aka shirya za a yi a yau Talata akan yiwuwar daura laifin rashin mutunta majalisa kan Attorney General William Barr saboda kin bayyana a gaban majalisa da ya bada bayanan da aka bukace shi. Jami'an Urdawa a arewa maso gabashin Syria sun mika wasu yara marayu 14 yayin da mayakan ISIS ga wasu wakilai daga kasar Faransa da Netherlands kasashen da suke da ƴan uwa a can. Babba a cikin yaran shine mai shekaru 10 da haihuwa da aka rike su a sansanonin tare da wannan mutane da suka guje wa ayyukan mayakan ISIS.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin dunar ƴan sandan jihar Ekiti ta kama tare da gabatarwa manema labarai wasu masu aikata miyagun laifuka kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal.
Rundunar ƴan sandan jihar Ekiti ta kama tare da gabatarwa manema labarai wasu kasattacin masu aikata laifuffuka da suka addabi jama'ar jihar Ekiti da kewaye. Kwamishinan ƴan sandan jihar Ekiti Mr. Azukuo Hamba yace za su dirarwa duk masu aikata laifuffuka a lunguna da sakunan jihar Ekiti don kakkabe su a fadin jihar.
So this is why we have been trying to clamp down on this with tinted vehicle, and I can tell you that Ekiti has no room for kidnappers even though we have experience one of
recent,
but we are doing everything to reassure the public that we are clamping down on them.
Commissioner Ensan Danjahar Ekiti, Azukuo Hamba, yace suka dauki matakai akan motoci masu bakin gilashi da ba za a iya ganin na cikin motar ba, kuma a jihar Ekiti babu maboya ga masu satar mutane da ma wasu masu aikata laifuffuka, ko da yake an sami satar mutane sau daya a jihar Ekiti. Yace suna tabbatarwa jama'a cewa suna yin duk abinda za su iya wajen aukawa masu aikata laifuffuka. Daya daga cikin masu aikata laifuffukan da ya kware wajen yin amfani da makullin komi da ruwanka wato master key a turance wajen satar motocin alfarma da yin garkuwa da mutane mai suna Ezebike Chuku yace suna karbar kuɗi ga mutanen da sun kama, kuma yana amfani da makulli wato master key ne wajen yin sata amma baya amfani da bindiga. Abubuwan da an kama ga waɗanda ake zargi da aikata laifuffuka da sun hada da bindigogin gargajiya, adduna, motocin alfarma da suka sace, babur daya da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Kannan tsoro na ramin mugunta
gargadi mai gina
to a gaida Hassan. A kasar Kamar kuma an kama ɗaruruwan magoya bayan shugaban yan adawa Morris Kamto wanda ke fuskantar zargin cin amanar ƙasa bayan da ya jagoranci zanga-zanga da yin wato wanda ya imani shine lashe zaben shugaban ƙasa da aka rana a watan Oktoba. An yi kaman ne ranar Asabar lokacin da jami'an tsaro suka yi tarwatsa zanga-zangan neman a sako Kamto. Ga fassarar rahoton Moki Edwin Kinzeka.
Jermin Kamte wata mai sayar da littattafai ce da aka samu ta a kwance cikin mawuyacin hali a ranar Litinin a unguwar Nyokak da ke babban birnin Kamaru baki ɗayan jikinta a gugurje. Ta faɗa wa waɗanda suka samu ta cewa ‘yan sanda ne suka tsayar da ita da abokanta hudu, suka kuma zarge su da goyon bayan zanga-zangar da aka shirya sa'annan suka yi musu dukan tsiya. Ta ce 'yan sanda sun yi mata duka ita da kawayenta. Ta ce sun ci zarafinsu saboda biyu daga cikin kawayena sun neme su yi magana da lauyansu. 'Yan sandan sun yi tabal da su kuma suka yi amfani da kulki suna dukansu a kai da kafa. 'Yan sandan Kamaru sun ƙi yin magana kan zargi da Kamte take musu, amma yawancin lokuta suka yi watsi da maganar cewa suna amfani da ƙarfi da ya wuce kima. Paul Atanga da ke zama ministan ma'aikatar kula da yankuna ya ce an aika da 'yan sandan ne domin su samar da zaman lafiya. ya kuma ce zanga-zangar da jam'iyyar adawa ta shirya ta saba wa doka kuma shugabanta da aka kama Maurice Kamto barazana ne ga zaman lafiya.
We can no longer tolerate those who undermine the laws.
Yace ba za mu ci gaba da zama muna kallon waɗanda ba sa mutunta dokokin ƙasar mu. Shi kuma Kamto yana da boyayyar manufa wanda ita ce samar da rashin zaman lafiya a Kamaru. Ba za mu bashi damar yin haka ba.
He has a hidden agenda to destabilize Cameroon.
Magoya bayan Kamto sun yi alƙawarin yin watsi da dokar hana zanga-zangar ranar Asabar. Sun kuma fito sun yi domin a sake shi cikin gaggawa tare da magoya bayansa sama da 500 da aka kama ake tsare da su. Amma jami'an tsaron Kamaru sun tarwatsa zanga-zangar suka kuma kama kusan mutane 200 magoya bayan shugaban adawar a cewar jam'iyyar CRM. Sakataren jam'iyyar adawa ta CRM Christopher Ndong ya yi Allah wadai da yanda hukumomi suka aika da dakarun kasar domin su kama tare da hana mutane 'yancinsu na yin zanga-zanga.
We have taken the pains to write declaring that we want to protest for more than 300.
Yace mun sha wahala mun rubuta abinda muke so mu yi wa zanga-zanga. Sama da ofisoshi 300 na ma'aikatar kula da yankuna a Kamaru. Gwamnati take amincewa. Yanzu kuma mun yi amfani da damar da kundin tsarin mulki ya bamu na fitowa mu yi zanga-zanga kan abubuwa da ba sa tafiya yanda ya kamata.
March and protest for things that are going wrong.
Dan rajin kare haƙƙin bil'adama Jin Bengono ya ce bai kamata Kamaru ta yi amfani da sojoji ba wajen dakatar da masu zanga-zanga.
Moi je ne suis pas fondamentalement d'accord qu'on trouve manifestement des gendarmes qui certainement ont mieux à faire.
Ya ce bisa al'ada mutun zai farin cikin ganin sojojin ƙasa waɗanda suka kamata su kare mutane a lokacin da suke yin taruka. Yanzu kuma su ne suka koma suna kawon mutanen da suka fito su bayyana ra'ayoyinsu. Ya ce dukkan tsarin demokradiyya yana buƙatar 'yan adawa domin duba abubuwan da suke faruwa da samar da ci gaban mutanen ƙasa. Kamto dai ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2018. Kuma ya zargi shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya wanda ya jagoranci ƙasar har na tsawon shekaru 36 da sace masa nasara da yi. An ayyana Paul Biya a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u kashi 71 cikin 100. Shi kuma Kamto ya samu kashi 14 cikin 100 na ƙuri'un. Cikin watan Janairu 'yan sanda suka kama Kamto da abokansa 'yan kwanaki bayan da wata zanga-zangar lumana ta rikide ta koma tashin hankali, inda jami'an tsaro cikin shigar kota kwana suka tarwatsa gangamin a birnin Yawunde da Duwala da kuma Mbuda.
To babu ya kuma kyarke nan da fasarar rahoton Moki Edwin Kinzika. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waka.
I know.
To ma da lahar yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:16 na dare ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga sashin Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne shirin adawo lafiya ke kawo ƙarshen hira da muka yi da shugaban hukumar kiyaye hatsari ta ƙasa shiyar jihar Neja ko commander Jewel Ishaya Dagwa akan yadda amfani da wayar hannu ke haddasa hatsarin ababen hawa yake kuma laƙube rayukan matafiya a hanya. Labarin da ya sa hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ma na ƙasashe da ke tasowa suka ƙara ƙaimi wurin yaƙi da wannan ɗabi'a. A makon da ya gabata, bakon namu ya ɗauko bayani akan matakan da shugabannin hukumar kiyaye hatsari ke ɗauka da nazarin aukuwar hatsari da tattara alƙaluma da kuma neman hanyar shawo kan matsalar, inda yake bayani kamar haka.
A kowane shekara yayin da muka zauna manyan mu suka zauna suka yi kididdiga aka yi nazari za a ga cewa ana kokari ana samun raguwa, duk da cewa ba a samu raguwan yadda ake so ba, amma gaskiya ana kokari.
Amma komanda, akwai wata babbar matsala, za a iya cewa babbar matsala na batun manyan mutane, za ka ga yawanci suna amfani da tuki kuma suna amfani da wayar salula. Kamar jami'an kuma da wuya su iya yi musu magana suna dan shakunsu. Wani mataki za ku ɗauka akan irin wannan mutane?
Eto, a ganinka kenan cewa mutanenmu muna shakan irin waɗannan manyan mutane ɗin. Kamar yadda na faɗa, yayin da muke kan hanya, yayin da muka gansu, duk muna kokari mu ga cewa doka ta hau kansu. Sai dai wani lokaci zaka san cewa waɗansu manyan nan, musamman waɗanda suke da mukamai, zaka ga cewa suna da injiniya da sauran abubuwa wadda suke amfani da shi akan hanya. So ire-iren wannan wani lokaci ba mu iya mu samu mu tare su, amma duk lokacin da muka samu zarafi muna kokari mu fadakar da su. Kuma ina sanar da mutane kamar mu a nan jihar Niger, musamman shi mai girma gwamnan mu na jihar Niger, Governor Abdullahi Abubakar Sani Bello, mutum ne wanda yake ba mu haɗin kai cikakke. Ko a kwanan nan shi da kanshi ya tashi ya zo inda ake karban license na tuki, ya zo ya yi kokari ya anshi nashi license ɗin domin ya sanar da mutane cewa shi ɗin nan fa yana bin doka, kuma yana son mutane wanda ke wannan jihar Niger su bi doka. To idan shi zai yi haka domin license, ka san ya zo batun amfani da waya, ba zai yi amfani da waya yana tuki ba. So shi ya nuna mana ya sa gurbi mai kyau, kuma ta wurin shi muna kokari muna kira ga sauran manya, musamman waɗanda suke wannan jiha namu na Niger, su bi gurbin shi mai girma gwamna, su ga cewa an bi doka domin abubuwa su je mana yadda ya kamata.
To daga ƙarshe komanda, menene kiranka ga al'umma musamman direbobi akan wannan matsala?
Kira na shine kowannen mu yi kokari mu hada hannu karfi da karfe domin mu ga cewa abubuwa halaye da biyu wanda muke yi akan hanya wanda suke kawo hatsarurruka mun daina waɗannan ɗin. Sannan yayin da muka ga wani yana wannan, mu fadakas da shi, sannan kuma a ba mu haɗin kai domin a ga cewa mun cima wannan buri ɗin. Domin yayin da hatsari ya faru ko kuma yayin da hatsari zai faru, baka san wanda zai shafe shi ba. Watakila wani ne na kusa da kai ma da ke kanka, watakila kai ma ya same ka, kai ka yi kokari amma wani bai yi kokari ba. So shi yasa muke kira ga mutane mu haɗa kai dukanmu mu ga cewa an cima buri na samu lafiya akan hanyoyinmu. Na gode.
To madalla, nan ne ƙarshen hira da muka yi da ko commander Jewel Ishaya Dagwa, shugaban hukumar kiyaye hatsari ta ƙasa shi yar jihar Neja, muna kuma mika godiyar mu gare shi tare da wakilin mu a jihar Neja Mustapha Nasir Batsari da gudunmuwa da suka baiwa wannan shirin. A bako mai zuwa shirin adawar lafiya zai shiga kasar Ghana domin mu binciko kuma mu ga irin matakan da hukumomin kasar ke dauka akan wannan batu na amfani da wayar hannu da irin asarar rayuka da ake samu ta wannan hanyar da ba wasu batutuwa masu muhimmanci ga kai komo ababen hawa lamun lafiya. To yanzu a madadin duk ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC, musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga Solomon Barma dauke da shirin jaridan Jamhuriyar Niger.
Zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Kanar Amfiri, wacce ta ruwaito cewa daular Larabawa ta fara hangen kafa sansanin soja a Jamhuriyar Niger iyakar kasar da Libya, da nufin dafawa Janar Aftar a yakin da suke gwabzawa da Firaminista Fayez Al-Sarraj mai goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya. Jaridar na ganin idan hukumomin Nijar suka amincewa wannan bukata ta daular Larabawa, abin ba zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba, domin yin hakan tamkar goyon bayan wani bangare ne a faɗan da ke tsakanin bangarorin biyu. Jaridar Le Republicain ta bayyana cewa har yanzu ana samun 'yan Nijar da dama da ba su fahimci mahimmancin tsaro a ƙasa ba. Idan ka hankalci rubuce-rubucen wasu 'yan kasar a kafafen sada zumunta, za a gane cewa har yanzu akwai waɗanda ba su san cewa harkar tsaro magana ce da ke buƙatar gudunmuwar kowane ɗan ƙasa. Ko da yake wasu na fakewa da 'yancin faɗin albarkacin baki su faɗi abubuwan da suka ga dama, to yana da kyau a tuna da cewa babu ci gaba muddin babu tsaro a ƙasa. Jaridar Lanketer na cewa gwamnatin Nijar ta buƙaci ƙasar Italiya ta ƙara yawan kuɗaɗen da ta saba bayarwa domin ayyukan rufe ɓarauniyar hanyar da 'yan Cilani ke amfani da ita don zuwa Turai. Mutane aƙalla 150,000 ne ke ratsawa ta Nijar a shekarun baya domin zuwa Turai Cilani, yawan da a yau ya ragu zuwa 5,000 sakamakon matakan da aka ɗauka a kan iyakokin Nijar ta ɓangaren arewa. Saboda haka ƙasar ta buƙaci a sake lalawa a bisa la'akari da makudan kudaden da Italiyar ke kashewa a wasu kasashen na daban domin irin waɗannan ayyuka, in ji Lanketer. Mu karkare sharhin da jaridar Lebanon wacce ta labarta mana cewa kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta shawarci gwamnatin Nijar ta kafa ma'aikatar musamman mai kula da walwalar jami'an tsaro. Jaridar ta ce lura da halin gararin da iyalan jami'an tsaron da suka kwanta dama a fagen daga ke tsintar kansu ciki, yasa kungiyar ta alƙalan shari'a kiran hukumomi akan buƙatar kafa wani sashen musamman da zai ɗauki ɗawainiyar irin waɗannan marayu da iyayensu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To madalla gaida Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna aje mana.
Assalamu alaikum BOM, magana Alrafana Gashuwa, babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Yau zan yi kira ga sanatoci da 'yan majalisar tarayya su fito su zaɓi mutanen kirki wanda za su jagorance su a majalisa, wanda za su kafa dokoki a Najeriya don amfanin talakawa ba don amfanin kansu ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana sanin tsara da dogon daji kiyar una muryar talakan mallaka zan. Allah ya sa mun amsa ana son kudi kenan sakuna ga sanatocin Najeriya da 'yan majalisun tarayya na Najeriya. Don Allah ya karan tsaddasu da za a yi, ina fatar za su zaɓi shugaba jagora na gari wanda zai kawo cigaba ga al'ummar Najeriya ga talakawan Najeriya. Sai yanzan a saɓe shi ba zai kawo cigaba ya kawo kamar wajen majalisa 8 da ta wuce, gaskiya an samu na kaso tsakanin majalisar dattawa. cewa Allah yana roƙon su ya zaɓi shugabanni na gari waɗanda za su ba da haɗin kai a tsayar da Najeriya a gaba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, Babba Adama Rafata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Yau shekaru 21 kenan da yi wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya mai kishin ƙasa General Sani Abacha kisan gilla. Allah ya ji kansa kuma Allah ya ba iyalansa da majan Najeriya hakuri. Abin Haushi, har yanzu din nan gwamnatin Najeriya ta kasa fayyace mana suwa suka kashe wannan bawan Allah. Maimakon haka kawai aka shiga wasosun dukiyar da ya bari da sunan ganima.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Bello dan uwa mai Allah na garin Jeja. Shawara ga shugaban kasa General Muhammadu Buhari, mujaddidin gaskiya da amana, zan baka labari na gaskiya ba ƙarya. Shekaran Jeje na ran Lahadi na je wani gari Mungadi, Allah ya ba su ruwa da ƙoramu, Allah ya sami noman shinkafa. Wallahi an noma shinkafa, an zuba kasuwa, iya idonka ba mai saye, wallahi ko mutum guda wanda zai sai buhuna babu. Don haka shugaban kasa a tallata da manoma, saboda kai ne ka ce a yi noma, kuma kai mai gaskiya ne, kuma duk duniya ta yarda da gaskiyarka. Don haka don Allah a tallafa wa manoma.
To abin da ya sauka kenan ga sakon da ku aika, kuma sai a ci gaba da aikowa mu, kuma za mu yi kokarin kamu ku abin da ya sauka. To da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To Sarfilu, shugaban Amurka Donald Trump ya sha jerin tambayoyi a jiya Litinin da rana daga 'yan jarida kan yarjejeniyar da ya kulla da Mexico game da batun dakile kwararan bakin haure, amma ya ki ba da cikakken bayani, yana mai cewa ba a bayyana wani bangaren yarjejeniyar ba. Yayin da yake amsa tambayoyi a taron manema labarai a fadarsa ta White House akan karrama wasu 'yan tseren mota da suka lashe gasar tsere a wannan shekarar a Indianapolis, Trump ya ce wannan wani bangare ne da muka kammala da shi. Akalla mutane 95 suka mutu a tsakiyar Mali a jiya Litinin a lokacin da 'yan bindiga suka kai wani hari a ƙauye a cikin dare, inda suka buɗe wuta akan jama'a kana suka cinnawa gidajen mutane wuta. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Mali Ahmadu Sango ya ce yanzu haka akalla mutane 19 sun ɓace. A jiya Litinin ne 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka suka cimma yarjejeniya da ma'aikatar shari'ar Amurka za ta gabatar wa majalisar muhimman takardu da mai bincike na musamman Robert Mueller ya tattara.
To madalla a gaishe ki masu sauraro, da wannan muka zo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boihausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da ta gabatarwa, sai kuma Salamun Aboko wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu ne Darrell Smith. Ni Sarfilu Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.